A jawabinsa, gwamnan jihar Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad Gauran Bauchi ya bayyana takaicinsa dangane da yanayin da gidan sarautar Kano ta samu kanta ciki. Yace Kano ita ce abin misali ga dukkan Bahaushe da kuma Arewa. Sabili da haka, wargaza ta babban gobara ce da ya kamata a kashe.
Mun gode wa sarki mai martaba sarkin Kano da ya ga ya dace ya turo a matsayin mu na ƴaƴansa. A gaya wa sarki muna godiya kwarai da gaske, muna tausaya masa abubuwan da yake faruwa da shi. Kuma in Allah ya da matsayina na ƙanin gwamnan Kano, zan yi ƙoƙari in ga cewa an samu maslaha. Mu a wurinmu Kano, kowane Bahaushe ko kuma ɗan Arewa yana kallon Kano da cewa ita ce wanda duniya ma ta san ta a cikin hulɗan sarauta. Saboda haka muna baƙin ciki mu ga cewa an faccala ta, an rarraba ta, an walakanta ta. Amma a matsayina na ƙauren Bauchi kuma ɗan Galadiman Duguri ƙauren Bauchi, ni abinda na iya shi ne in faɗi gaskiya. Ba zan ce wani yana da laifi a cikin wannan abubuwa ba, amma dole mu 'yan siyasa mu yi takunkumi wa kayukanmu ko wa bakunanmu, kada mu kawo sarauta a cikin siyasa. Kuma masu sarauta, a yi ƙoƙari kada a kawo sarauta a cikin siyasa. Amma a gaskiya in ma an yi laifi ko waye laifi, bai kamata Kano ta tabu ba. In Allah ya yarda mun samu muka zauna, ina alfahari da cewa gwamna Ganduje a yana ne. Mun yi aiki da shi a FCT kuma na san shi ba Fulatani ful. In Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari mu yi tawaga mu je mu gan shi, shi ma mai martaba za mu gan shi. Allah ya kawo maslaha, Allah ya zuba ruwa ma wannan gobara da ta tashi wanda masifa ne a gare mu mutanen Arewa.
Tun da farko kuwa, jagoran tawagar sarkin Kano ƙarƙashin makaman Kano Alhaji Abdullahi Sarki Ibrahim ya fayyace wa gwamnan makasudin kawo ziyarar da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya umarce su da su.
Kuma zauna da ni da ƴan uwana mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya aiko mu da saƙo da ya kamata mu fara zuwa. Ya aiko mu advance party kuma ya ce na tunasar da kai experience naka na public office da kai ta gwagwagwa da shi. In Allah ya yarda wannan shi zai sa amfane ka wajen tafiyar da wannan mulki naka, kuma Bauchi ta san ka zo.
A gefe guda kuma, gwamnan jihar Bauchin Abdulkadir Bala Muhammad ya kai ziyarar baya a fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari domin fayyace masa yadda abubuwa ke gudana a jihar Bauchi a siyasance. Dr. Ladin Salihu shine kakakin gwamna, ya yi bayanin yadda ziyarar tsakanin gwamnan da kuma shugaba Buhari.
Kakakin majalisa da aka zaba a misali a jihar nan, ai ɗan jam'iyyar APC ne, ba ɗan PDP ba ne. Kuma dole ne a je a yi bayani wa wannan shugaban ya fahimci yadda tsari ko zubi da tsari na siyasar da ake ko wainar da ake toyawa a siyasar jihar Bauchi. Kuma alhamdulillahi kamar yadda na maka bayani, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Bamu je dan mu ci fiska ma wani ba, bamu je dan mu ci mutuncin wani ba. Ya je ne yayi mu baya'a, bayyana kansa, samu fahimtar shugaban kasa akan abubuwan da za su kawo ci gaban jihar Bauchi.
Abdulluha Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.